Shugaban jam'iyyar APC na jihar Bauchi Uba Ahmed Nana da tawagarsa suka zo ofishin uwar jam'iyya a Abuja inda ya nuna damuwarsa akan yadda siyasar jihar ta sauya ta shiga rikici da ya kicinyewa bayan abin da ya kira yunkurin dinke baraka da ya kokarin yi kafin yanzu.
Wannan shine dalilin da yasa tun da asibar farko dama jam'iyyar ta kudurni ya cewar za ta yi zama da yan majalisar dokokin jiha, da ya zama da yan majalisar tarayya, da ya zama da shi mai girma gwamna. Bayan an gama wannan zama na ɗaiɗaiku, to kuma za mu zo mai zama na haɗin gwiwa baki ɗaya, wadda duk bayan wata uku sai mu shirya ake ganawa irin wannan, saboda bari ƙasa kanmu a sikeli muna wa kanmu hisabi. To mun irin wannan da yan majalisun dokokin jiha cikin nasara. Kuma ya kamata mu san cewar duk ɗan jam'iyyar APC na halal, idan gwamnati na da matsala kuma gwamnatin APC na mun yi hange wani abu, to zama ake tare a tattauna a ga yaya za a warware, ba a kai abin kasuwa a baje koli ba. In dai mutum na son jam'iyyar APC da kuma gwamnatin APC, to duk inda shugaba yake yana bukata a tallafa masa da shawarwari.
To sai dai a daidai lokacin da Uba Ahmed Nana ke ganawa da shugabannin uwar jam'iyya domin neman maslaha akan rikicin jihar ta Bauchi, matasan jihar sun yi dafifi a harabar ofishin jam'iyyar suna ife-ife na rashin goyon bayan gwamnan jihar. Galadima Abba Itas shine shugabanci matasan.
Wannan taro da kika gani waɗanda suka zo jam'iyya a taro ne wanda irin halin da mutane suka tsinci kansu a cikin jihar Bauchi, ana cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa yanayin yadda mutane suka tsinci kansu, Allah ya haɗa mu da shugaba mara tausayi, shugaban da ba ƙasa ne a ransa ba. Wannan yasa mutane suka yi tattaki wannan jam'iyya, domin jam'iyya ta yi gaggawan shiga a cikin waɗannan matsalolin tun kafin a fara samun matsala. Amma matukan za a tafi a wannan yanayin, to jam'iyya za ta iya samun matsala, kuma jam'iyyar APC ba za ta kafa a jihar Bauchi ba. Matsaloli na farko a jihar Bauchi, a yanzu an doke wata 5-6 babu albashi, an hana ma'aikata albashinsu, wasu sun rasa rayukansu, yan fensho akalla wasu sun zama suna kusan wata 7, har yanzu ba a basu fenshonsu ba, wasu suna rasa rayukansu. An zo an kori ma'aikata, mutum yana zaune an kore shi a aiki, bai san dalili ba, bai san menene yayi ba, yau gashi an tsinci kai an kori hakiman nan.
Shi kuwa mai baiwa gwamna shawara a harkar manema labarai Sabo Muhammad ya yi tsokaci akan batun rikicin kamar haka:
tsakani da Ubangiji idan wannan wata ya cika, shine akwai masu bin mu albashin wata 2, sai na kananan hukumomi musamman malaman makaranta wanda su ana tantance su, su ne za a ce suna da albashi wa'ensunsu na wata 3 waɗanda suke da matsala.
A baya-bayan nan ne dangantaka tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC ta jihar Bauchi ya tsami saboda sallaman waɗansu hakimai sama da 1,000 da kuma koran jigajigan jam'iyyar APC da gwamnan jihar ya yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.